yau shine darasin mu na 6 ba yau shine na 6 ba yau shine majalisin mu na 6 za mu tashi a sabon babi inda aka ce al ibada ibada ko to mecece ibada mecece ibada ibada a yaran larabci shine az-zullu wal khudu ko kuma at-tadhallulu wal khudu in an ce ibada shine kaskantar da kai ka kaskantar da kanka iya makura wannan ita ce ibada a shari'ance ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda shi suna ne wanda ya game dukkan abin da Allah subhanahu wataala yake son sa kuma ya yarda da shi ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda suna ne da ya game abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi min al aqwali na daga ayyuka wal a'mali inna da min al aqwali na daga zantuka duk abin da zaka fada a baki in Allah yana son sa to ibada ne wal a'mal da ayyuka duk wani aiki da zaka yi gabar ka zata aikata in Allah yana son ta ibada ne in baya son ta sabanin haka az-zahira shin ayyukan nan na bayyana ne kamar sallah da azumi da zuwa hajji da ake da sadaka wal batina ko kuma na boye ne kamar irin al-khashya man tsoron Allah subhanahu wataala da imani da rukunan imani guda shida din nan kai imani da Allah kaga wannan na boye ne mala'ikati kai imani da akwai mala'iku suna nan wasu suna sama wannan aikin zuciya ce kai imani da littafan Allah da baka taba ganin su ba wannan Allah ne ya umarce ka to duka wannan ibada ne to shi yasa anan zamu ya dace mu yi tambaya tunda Allah ya ce mu iyaye malamai sun mana definition na ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne wanda ya tattare dukkan abin da Allah yake son sa ya yarda da shi tambayar da zamu yi shine ya zamu yi mu gane cewa Allah subhanahu wataala yana son wannan abun sannan kuma Allah ya yarda da shi ya zaka yi ka gane ayyukanka ko na zuciya ko na zahiri cewa Allah yana son su kuma ya yarda da su ta ina zaka gane na daya idan Allah ya yi umarni da abu ya ce ku yi kaza to abinda Allah nan ya ce ayi yana son sa ya yarda da shi duk abinda Allah ya umarce ka to Allah kuma yana hali da kishiyan abinda ya umarce ka idan Allah subhanahu wataala ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana Allah ya ce ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kar ku yi shirka wa bil walidayni ihsana ka kyautata mahaifanka saba musu ba ibada ba yi musu biyayya ibada ne bauta wa Allah ibada ne kin bauta wa Allah saban Allah ne to duk abin da Allah ya umarce ka yace ku yi kaza to wannan alama ce na Allah yana son sa yana ya yarda da shi na biyu duk abin da ubangiji ya yabi masu aikata shi aikin da ake cewa a cewa ne ka kyauta ubangiji ai yana yabo ko wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbus sabirin inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin to duk inda Allah ya ce yana son abu ko ya yabi masu aikansa aikata shi ya yabi masu aikata kaza yasalunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul ittaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa atiu allaha rasul in kuntum mu'minin sai aka ce me wa atiu allaha rasul in kuntum mu'minin yasalunaka anil anfal mujina alal mu'min qulil anfalu lillahi war rasul ittaqu Allah wa aslihu dhata bainakum wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin na su nake jira ai ga alaran mu'min a gefe na wani babban alaran mace innama almu'minuna su dai lalle mu'mine indai mu'min da kake nema alladheena idza dhukirallahu wajilat qulubuhum yan yabo ake ko ba yabo ba mu'minan da zukata su suke raurawa idan an karanta qur'ani to wa'annan wanda ake yaban su to raurawan zuciyar da jin dadin qur'ani idan ana karanta shi wannan yana nuna me wannan yana nuna cewa Allah yana son wannan to Allah ya yabi abu shine ke nuna Allah yana son sa abu na uku duk abin da annabi ya aikata ya ci gaba da jure da dogewa a kansa Allah yana son sa abu na hudu duk abin da yayi daidai da manufa ta shari'a duk abin da yayi daidai da manufa na shari'a abin da zaka ga yana kawo sauki cikin jama'a abin da yake taimako wajen kula da hankulan jama'a abin da yake kare mutuncin mutane to wa'annan dukan su Allah yana son su sannan duk abin da ya nisanci sabon Allah da zalunci duk abin da kaga yana fada da sabon Allah kuma yana fada da zalunci to wannan Allah yana son aiki domin in Allah baya son zalunci sannan na gaba dukkan abin da zai saka wa zuciyarka tsoron Allah da nitsuwa wannan Allah yana son sa kamar karatun Qur'ani kamar zikirin Allah subhanahu wataala kamar aikata alkhairi to malamai suke cewa idan kana so ka san matsayinka a wajen Allah shin Allah yana son ka ko baya son ka shin to sai ka tambayi kanka shin Allah ya saka ka a san akan ayyukan ibada idan ubangiji ya zabe ka ga ayyukanka in ka tashi da safe ibada ne ka kwanta ibada ne ka ganka kullun cikin abubuwa na alkhairi to wannan yana nuna Allah subhanahu wataala yana son ka zikirin Allah sannan kuma ba a saka ka a cikin rafkana wajen sabon Allah ba kullun kawai kai zaka yi sabawa Allah ba ruwanka ba abin da ya dame ka to Allah yana son ka amma duk wanda ya samu zuciyarsa ibadarsa baya take yana sabawa Allah baya damuwa yayi kuskure baya jin damuwa sanda sabon Allah zai bujiro masa ma haka kawai zai baya jin komai wannan kana cikin hatsari yanzu wannan ko kuskure zaka yi kana cikin tashin hankali to wannan tashin hankalin sai mutum sai ya zama maka wa'azi sai ka ce to ni kam ai Allah baya son wannan abu kai barin hakuri da shi amma duk wanda zai fuskanci wani abu wanda ba daidai ba kuma zuciyarsa lafiya kalau ya gama shi lafiya kalau wallahi mutum na cikin hatsari alaman Allah yana son ka shine ka ji kana kyaman sabon Allah baka son sabo baka son masu sabo kana son bautan Allah kana son masu bautan Allah wannan alama ce da Allah subhanahu wataala yana son ka to kenan nan gurin malaman suka ce mana ita ibada suna ce da ta kunshi dukkan abin da Allah yake son sa kuma yadda da shi Allah yana son wannan abu kuma yadda da shi fa zahiru na daga ayyuka na bayyane da na boye to fa zahiru ayyuka na bayyane mithlu arkanil islamin khamsa kamar rukunin musulunci guda biyar din kaga ayyuka ne na bayyane an tu'minu billahi wa abanna shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kamar salati da sallah ba da zakka yin aikin haji yin azumi imani da kaddara yanka wazafu da yanka wan nadru da bakance wal jihadu da jihadi wat tasbihu da tasbihi wat talib da yin hailala wat tabbir da kabbarori wat zikr da dukkan wani nau'i na zikiri wannan ayyuka ne na zahiri wanda Allah yake son su wal batina ayyuka na batini kuma na boye misal arkanul imani sita misali rukunan musulunci guda shida din nan rukunan musulunci guda shida wal mahabba da kuma soyayya wal khauf da tsoro karka so sai don Allah karka so karka tsoraci kowa sai Allah wal khashya da tsoron shi ma wat tawakkul da tawakkali wal inaba da komawa zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ku gaya musu ta gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam sallata da yankana rayuwata mutuwata duka lillahi rabbil alamin tana hannun ubangiji kuma ni bazan da dora ɗaya daga cikin wayannan ba sai ga Allah subhanahu wataala la sharika lahu Allah shi kare yake bashi abokin tarayya to wannan shi ake nufi da ibada ibada shine duk abin da Allah yake son sa kuma yarda da shi duk abin da Allah ya yabe shi duk abin da Allah subhanahu wataala yace yana son sa wannan shi da ita ce ibada Allah ka samu cikin wanda kake son shi to ibada tana da sharuɗan karba guda biyu duk abin da zaka yi wa Allah na bautar Allah in bai cika sharuɗin nan guda biyu ba to Allah subhanahu wataala bai karbi aikin ba na daya la tubalu ayu ibadatin wala amalin illa bi shartain ba a karban wata kowace ibada ko wani aiki sai da sharuɗi guda biyu na daya al ikhlasu lillah kai aikin nan don Allah ya zama na Allah kadai kake nufi a ciki baka neman yardar wani baka son wani ya yabe ka fushewar wani ba zai dame ka ba eh in ka zo yin abu a guri rashin mutuncin mutanen gurin ba zai saka fasa ba in dai kaga akwai cancanta da dacewa babu ruwanka wani zai yaba maka bai dame ka ba wani zai kushe ka bai dame ka ba in dai Allah yana son wannan abu kuma a gurin ya dace ayi wannan abu kuma to babu ruwanka wannan shine ikhlasi ala lillahi dinul khalis Allah yake cewa addini a shi kadai ake yiwa ba a hada shi da wani to duk wanda zaka aikin ka in ya zama na Allah kake nufi wannan ka cika sharadi na daya na karban aiki sharadi na biyu muwafaqatul amali lishar to yanzu in ka tsallake wannan gadar na cewa kai don Allah to gada ta biyu sai ka auna shin aikin yayi daidai da shari'a ya ake gane yayi daidai da shari'a shine Allah ya ce ayi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ko manzon Allah yayi ko sahabbai sun yi ko sahabbai sun ce ayi ko tarin sahabbai sun ce ayi ko yana daidai da wani abu na manufa na shari'a wannan shine ayyuka na shari'a wanda shayyai daidai da shari'a in ya saba wannan to komi niyyarka da kai mai kyau aiki ba karbabbe bane duk niyyar da zaka yi mai kyau aiki ba karbabbe bane menene misalin ayyuka da ake yin su da niyya mai kyau amma kuma sun saba su karantar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Annabi bai yi umarni a kansa ba sahabbai ba su yi shi ba ba shi da kan ba shi da asali a tuna wasu ayyuka da aka san ba sa kan turba ta shari'a shine duk wani abu da ka kawo in mun bar shi a dukkan shine dukkan abin da ya saba wa shari'a ya saba umarnin shari'a zaga ana yin sa watakil da niyyar neman lada amma kuma da ke ya saba wa shari'a sai zama da ba karbabbe ba bayan sallar la'asar ana yin nafila ba a yin nafila bal ma shari'a ta hana duk wanda kaga zai tashi ya sallah bayan la'asar ai ka san yayi ne don ya samu lada ko kama yayi daidai da shari'a to babu lada a karba ba kama yi zunubi tunda shi kan akwai ma hani a kansa in muka yi sallan salloli biyar din nan ko innan salloli guda biyar in muka yi su tasbihi nawa ake yi subhanallah nawa ake walhamdulillah nawa ake 33 ba allahu akbar nawa ake 33 ba subhanallah akwai abu ne mai kyau ko ba mai kyau bane alhamdulillah abu ne mai kyau ko ba mai kyau bane allahu akbar fa sai ka ce kai maimakon 33 bari kake yin 100 kai saboda haka maimakon duka in an hada ne 100 sai kai kuma sai kana 300 wannan aikin ba a karba ba ka gani duk wanda zai ce maka bari in yi tasbihi 100 hailala 100 kaza 100 ai ka san wallahi yayi don Allah ne yana neman yardar Allah ne amma da yadda ba Allah yake so ba sai aka mayar masa sai a mayar masa me ne son Annabi ya zan yi na gane ina son Annabi shine ta'atuhu fi ma amara in bi duk abin da ya umarce ni wa tasdiquhu fi ma akhbarana gaskata labarin abin da Annabi ya bamu na hadisai wastinabu amma naha anhu wa zajr munisanci duk abin da annabi ya hana ya mana tsawa wannan ita ce babbar son annabi aga kana koyi da shi aga kana bibiya da shi sai kace cikin alamun son annabi akwai taro da za a ke yi a watan da aka haifi annabi duk watan da aka haifi annabi za a yi tayin biki na nuna son annabi sai mu tambaye ka wallahi zuciyarka mai kyau ne kana da zuciya mai kyau kai da son Allah wannan ibadar ibada ce ai ko kai ta kuma da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma matsala shine kai ta hanyar da ba haka annabi ya ce ai ba annabi ba haka ya ce a so shi ba Allah ba haka ya ce a so annabi ba sahabbai ba a ga sun so annabi ta yadda kai kake ba kuma baka fi sahabbai sani ba ka ware wani wata ka ce wannan wata ne na aihuwar annabi za mu ke biki sai mu ce baka fi sahabbai ilimi ba su taba yi ba baka fi Imamu Malik ba babu shi a ahlali babu shi a qawaidi babu dubba mu taba zuwa karatun zaure muka ji ana ce mana ga wani babi da Imamu Malik ya ware na watan da aka aifi annabi za a je a yi nuna soyayya wa annabi ba mu taba gani ba sallallahu alaihi wasallam saboda ka mun yadda niyyarka don Allah kai amma aikin ka bai daidai da shari'a ba wannan aikin ba karbabbe bane in ka ci gaba da dogewa akai kuma zaka shiga fishin Allah domin Allah ce wai kul ka gaya musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni bin annabi shine son annabi da son Allah ma in na fada ta wata hanya bin annabi ya fi son annabi dan ku ya wuce son annabi har ya koma son Allah kuma shine son annabi in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah fattabi'uni to bi na za ku yi in nace ku yi ku yi in nace ku bari ku bari ku duba me nake so ku yi wannan shine bin annabi shine son annabi kuma ka bi shi abin da yake so kar ka yi abin da ba umarce ka ba a duk duniya ba wanda yafi son annabi irin sayyidina Abubakar ba mu samu ya tara ya ware wani wata ya ce watan bikin aihuwan annabi bane ba wanda ya biyo na bayansa sai sayyidina Umar ba wanda ya biyo bayansa sai sayyidina Uthman ba wanda ya biyo bayansa sai sayyidina Ali duk duniya ba wanda suke son annabi irin sahabbai ba a samu sun yi ba a sahabban in ka dunkule category na farko wanda suka fi kowa son annabi sallallahu alaihi wasallam sune matansa iyalansa sai ƴaƴansa nana Fatima bata taba cewa kuma annabin nan sai da ya rasu sallallahu alaihi wasallam sannan ta rasu bata yi wani biki na ranar aihuwansa kuma tana son sa ta yanka dawo masabobin mun nan Imamu Malik Imamu Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal duka waɗannan masu masabobi guda hudu din nan babu wanda ya taba yi daga yaushe aka fara bikin aihuwar annabi bayan rasuwar annabi da shekara 320 kuma suwa suka fara yahudawa ne suka fara yin wannan abin suka fake da wasu makiya musulunci ƴan shi'a batiniya fatimiyya afwan shi'a batiniya suka fake da su suka zuga su suka ce yadda muke Christmas annabi Isa Christmas din nan kuma ya dace kuke na annabi Muhammad shekara 300 da wani abu fa da na ga yabu din shikenan sannan sai aka dauka shine har yau ake to nan gurin mun yi maganar abin da Allah yake so ne ka tabbata karbuwan aikin ka tabbata aikin ka yayi daidai da shari'a ne tace kai ba kin kiro shi akai ba ba wasu ne suka kiro shi ba an ga mana yadda ake zuwa makabarta za a cire takalmi in an binne mamaci za a tsuguna kowa yayi addu'a tasa annabi bai taba cewa ku daga hannu ku yi ana amin ba annabi cewa yi ku nema masa gafara ku masa addu'a ku nema masa tabbata yanzu shikenan annabi ya koma gefe yana yi wancan ya koma gefe wancan ya kewa gefe duk wanda ya zo makabarta yace a daga hannu ayi addu'a wannan yayi don Allah ko bai don Allah ba yayi don Allah duk wanda zai ce a daga hannu ayi addu'a wallahi yayi don Allah ne amma annabi cewa yayi a daga hannu ayi addu'a annabi bai ce a daga ba annabi cewa kowa yayi idan mamaci ya mutu a zauna a karanta masa suratul yasin annabi yayi bai yi ba duk wanda zai karanta suratul yasin yana yi don Allah yana yi don Allah yana son Allah yana son Allah amma Allah yana son aikin Allah baya son sa dan bai umarce shi ba bai ce ayi ba Allah ya fadi yanda zai to na dan fara da akan wannan ne don a gane ba dan kai aiki don Allah shi yake nuna kuma ya karbo matukar baka yi shi yanda Allah ya fada ba baka in ya saba wa shari'a wujubu ifradullahi yawwa muwafaqatul amal li shar'i dole aikin ka yidai da shari'a li anna al amal al muhdith لأن العمل المحدث في الدين دومين دو أي كندا أكي كيروشا الديني والمخالف للشر وما يصعب وشريعة مردود وانا أي كن أمير مكا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعى النبي فلا من أحدث دوان دي كاو ونسابا أب أحدث شيني كاو سابو في أمرنا الدين من مسلم سنة هذا wannan addinin ma laysa minhu in dai baya cikin addinin ba Allah ne ya fada ba ba ni annabi ne na fada ba sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai ne suka aikata ba fa huwa raddun ai mardudun wannan aikin an mayar maka ba karba ba kenan don kai don Allah yanzu muna kai yadda shari'a ta fada wujubu ifradullahi bil ibada wajibcin ka kadaita Allah a bauta wajibi ne ka kadaita Allah subhanahu wataala a bauta yajibu ala kulli ahadin wajibi ne a kowane ɗaya daga cikin mu ifradullahi ta'ala bil ibadati a kadaita Allah a ibada bi jami'i anwa'iha da dukkan nau'ukanta fala yusrifu shay'an minha li ghayrillahi haramun ne kai wani aiki ka juya wani aiki ba don Allah ba kar kai wani aiki ba don Allah kai aiki ka don Allah kar kai wani aiki ba a Allah ba kai ibada ka wa ubangiji shi kadai yanzu aiki ba wa ubangiji ba kamar me kaje ka nemi taimako a wajen wani kaje ka daga hannu kana roƙon wani kake jin wani shine mai bayarwa wani shine mai hanawa wannan ka kudurta shi a zuciya matsala ne kar ka yadda kuma ka bauta wani ka bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani an ce masa bauta zai fahimci wai ana nufin aje a sunkuya a yi sujjada a ce ana bauta masa ko aje kabarin sa a'a in ka dauki wani abu da Allah ne kadai yake kace wani shehi zai yi wani malami zai yi wani annabi zai yi wani malaika zai yi ka bauta wannan annabi kake ganin akwai wanda zai dauke muku damuwa a duniya ka bauta masa kake ganin wa akwai wanda zai taimake ku koma bayan Allah ka bauta masa to ana so karka juya ibadarka ga wani abu wani Allah la malakun la li malakin muqarrabin shin wannan abu karka yi shi ga wani malaika ko mai kusancin sa wajen Allah wala li nabiyyin mursalu karka yi shi a wani annabin da aka aika ko wani annabi ne ba shi da girman da ya kai ka masa abin da ake wa Allah abin da Allah ne kada ya ce mu masa ba annabin da yake da girman da ya kai a masa abin da Allah kada za a yi wa in za mu yi sallah wa Allah kada ba za mu yi annabi ba za mu yi malaika ba za mu yi wani shehi ba in za mu yi roƙo Allah kada za mu roƙa ودو الله مخلصا له الدين كو الله شي كدي اكي روغو ولا لولي باب وني ولي ولا لغير ذلك كو وني هكا ان كدا غانو الله كدي ذاك روغا بل عليه ان يخلص دينه كله وعبادته لله الدينك غبا ديك تصركي شي الله كدي ذاك كيوا ولهذا كان اول امر في القران دان هكا عمرني نا فرقو القران هو الامر بعباده الله تعالى شيني عمرني ده عباده الله سبحانه وتعالى وحده شي كدي وترك عباده ما سوى هو كني سنتي عباده اللي كي كوما باين الله كما قال تعالى كما يد الله يفرد كن دوبون ايه ايت تي تفركون عمرني الله اي بوتا مسا القران ان كدا كو رغا الحمد لله رب العالمين كغا مفاتيحه ذاك فارا سوره البقره ان كدا سوره البقره ذاك تغنين بياني ني كان munafukai da sauransu. Aya ta farko da za ta fara yin magana wa mutane akan ibada ta cikin Qur'ani, to maganar ibada ne abauta masa. Allah ya ce ya ayyuhan nas, ba a ce ya ayyuhal ladina amanu ba, ya ku mutane, o ubudu rabbakum, kubuta ubangijinku, alladhi khalaqakum, wanda ya halicce ku, shi kada yake bautawa, wal ladina min qablikum, shi ya halicce wanda suka zo kafin ku, la'allakum tattaqun, hakan zai sa ku zama masu nagartattu, masu tsoron Allah. Har Allah yake cewa alladhi ja'alakum al-ardha firashan, Allah nan ne shi ya saka muku sama ta zama kamar shimfida, kai kasa kai ta zama kamar shimfida, was samaa binaa, sama kuma ta zama kamar ginan, kamar gini, yadda kuke gini ku rufi aka Allah ya saka muku ita haka. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah shi yake saukar da ruwa daga sama. Ha, to me yin maka wannan wanda shi kadai yake maka, wa yake saukar maka da ruwa? Fa akhrij bihi minas samaati rizqan lakum, in ya saukar da ruwan kuma ya fitar muku da tsirai su zama abin arziki a gare ku, ku ci ku sha, ku yi amfani da shi, wannan tsiran ku yi tufafi, wannan tsiran ku yi azara da katako, ku rufe gidanku, wannan tsiran ku yi gado da shi, wannan tsiran ku yi masara da shi, wannan tsiran ku dafa abinci da shi, wannan tsiran ku yi miya da shi, abubuwa da yawa Allah ya fitar muku da wannan tsiran. To in wanda ya muku wannan, fala tajalu lillahi andadan, kar ku saka masa kishiya, shi kadai za ku bautawa. Wa antum ta'lamu, kuma kun san da wannan ibadan Allah ne kadai yake, ba wanda zai kashe ka sai shi, ba wanda zai raya ka sai shi, ba wanda zai baka lafiya sai shi, ba wanda zai ciyar da kai sai shi, ba wanda yake baka abinci sai shi, iyalanka Ubangiji yake rike da su, yake rike da kai. Amma ka tana wani ka je ka bashi wani abu na Allah, Allah da yake maka wannan ba kai mutunci ba. To nan gurin zamu dakata, sai darasi na gaba insha Allah zamu ci gaba da darasi na gaba. Subhanakallahu wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.